Tare jijiyar wuya da kungiyar tsoffin ma'aikata ta kasar Reshen Jihar Adamawa ta yi baya-bayan nan na zuwa bayan jinkirin makonni uku da aka samu da gwamnan jiha Muhammadu Umaru Jibrilla ya sanar da kebe naira biliyan 1 don rage bashin sama da naira biliyan 19 na kudaden sallama da tsoffin ma'aikatan kebin gwamnatin jihar Adamawa. Comrade Samson Almuru shine shugaban kungiyar tsoffin ma'aikata ta kasar Reshen Jihar Adamawa.
Mu ma Adamawa state an bamu 1 biliyan amma wannan 1 biliyan din a baka ne. Gani ba a gaskiya pensioners namu Adama state sun zama abin tausayi kware da gaske da zaka Mr. Tasu da wasu jihohi ba zaka ga mutun ya shekaru uku ba a sashi akan pension ba mabille ya samu gratuity. Muna so mu sanar ma duniya cewa duk abin da ake aikowa domin a dan ragewa damuwan pensioners mu Adama samu samu ko da
wannan shine karo na biyu da kungiyar ke zargin gwamnatin jihar Adama da kin biyan ta kokin su inda baya gwamnatin ta kasa warewa tsoffin ma'aikatan wani kaso na naira biliyan 9 daga cikin naira biliyan 12 na Paris Club da ta karba daga gwamnatin tarayya. Bashin kudin sallamar tsoffin ma'aikatan abu ne da ya taru sakamakon gazawar gwamnatoci da suka gabata wajen biyan hakkokin su, inji commissioner kudi na jihar Adama Alhaji Sali Yunusa.
A gwamnatin baya ba a biya ba a jiha, ma'aikata wanda suka retire suna bin jihar a jiha kenan biliyan 12, a local government biliyan kusan 7, in ka hada bin biliyan 19 ina zan samu kana bari in maka tambaya mu sai albashi mu biya wannan zai dauke mu watanni shidi ma bamu gama ba ko kuma mu biya albashi mu a rage ba.
To baya ganin cewa hakurin tsoffin ma'aikatan ya kai ga ƙuriya shi yasa suka tada jijiyar wuya.
Abun da yake faruwa shine rashin fahimtar juna ne. Mun yi ba mu zanna mun yi magana ba amma a yanzu mun zanna mun yi magana. In ka zo ka ce kana bina bashi har ga Allah na ce maka banda shi kuma ka san banda shi me zaka yi? Zaka hakura sai ina samu in mai dama amma fa na yadda cewa kana bina bashi kuma don Allah kai hakuri mala ina samu kuɗi zan biya ka kuma ka san cewa zan biya din ba sai a hakuri ba kuma ka kuma mu yi addu'a Allah ya kawo akwai kuɗaɗen da muke tsammani in muka same su mai girma gwamnati mutum ne mai tausayi idan muka samu wani kudi za mu saki rage garshi na kuma yanzu akwai kudi man biliyan 1 wanda yake ajiye gefe duk wanda ba su samu kudin su ba na pension na wata na wata wata pension na wata a biya akwai a local government wanda ba sa kan e-payment platform za mu kawo su e-payment platform mu biya su.
Kawo yanzu akwai tsoffin ma'aikata da suka share sama da shekaru 6 da ba a biya su kudaden su na sallama ba. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adamawa Najeriya.